A shekaran jiya ne aka gudanar da bada kyautar AMA Award a masana'antar Kannywood, inda aka baiwa waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a masana'antar, kama daga mawaka zuwa masu shirya fina-finai. Kaɗan daga cikin waɗanda suka karɓi kambin sun haɗar da Best Adapted TV Screenplay, inda fim ɗin ‘Yar Madaba ya samu nasara, Best Visual Effect, fim ɗin Mutum da Aljanni ya samu nasara, Best Make-up Movie, fim ɗin Kasko ya samu nasara, sai kuma Best Short Film, inda fim ɗin Mutuwar Tsaye ya samu nasara. To a kan wannan AMA Award ne dandalin VOA ya samu zantawa da jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar MOPAN, inda muka zanta da Murtala Balaraba Baharu akan nasarori da makalubalen da aka fuskanta yayin bada wannan lambar girmamawa.
To Malam Balaraba Baharu, ka je AMA Award shekaran jiya a matsayinka na wanda ya je. Muna ta dandali tana taya ka murnar samun award da ka samu har kashi biyu.
To nagode.
Yawwa. To wani irin kurakurai aka samu a wannan AMA Award da aka bayar? Tunda na san da taron da za a yi dole ba za a rasa dan wasu na kasu ko dan wani abin da aka dan manta.
To ina ga kafin mu magana kurakuran ya kamata mu fara maganar nasara, domin mu karfafa su masu shirya bikin award din. Eh, award din domin mu karfafa gwiwar su ci gaba da yi. Ka fara yin abu daga shekarar 1 ta 2 ta 3 har ta kai ta 4, babban nasara ce. Saboda al'amari ne da yake tare mutane da yawa daga ko ina suke waɗanda suka shafi sana'a shirin fim, wannan nasara ce mai kyau. Sannan na biyu, wajen tsara inda za a yi bikin award din, a gaskiya tsarin ya fi na dana dangane da tsara zaman da na baya. Sannan yanda suka samar da matakan tantancewa, wato nominees din, sun yi kokarin tafiya da kowa na kowane bangare na aiwatar da fim, domin za ki ga bangarorin da suka yi ana samun akalla fim uku a kowane mataki daya, akwai mai shida ma. To kin ga wannan ya nuna tun daga waɗanda suka san fim hawa nominations is as good as award din, kuma kamar award ne sai dai a ci ba karbi kyautar bar a yi abin kuma ita tabbata shi ma nasara ce.
Ita kanta award din da ta tabbata.
Eh, ta tabbata aka yi ta, nasara ce. To sannan sai mu kai ga matsalolin wanda su muka fi dubawa ko da shi domin a samu gyarawa. Na farko akwai rashin publicity.
Wato ba a yi tallan.
Ba a yi tallan abin yanda ya kamata mutane su san da shi ba, wanda wannan babban matsala ce.
Kenan an samu karancin waɗanda suka je wajen.
Kwarai da gaske, kwarai da gaske, domin kika dubi lokacin da aka gabatar da award din, za ki ga akasarin waɗanda suka hawo nominees ne suka cika gurin da iyali su, sai kuma yan abokan arziki waɗanda ba za a rasa ba. Eh, kuma na ga wannan yana da alaka da hada wasu manyan bukukuwan kamar bikin wani shahararren mawaki da ake, wato Nura M Inuwa, da kuma shirye-shiryen bikin ɗaya daga cikin manyan masana'antar Ahmad Alkano wanda izo daidai da wannan lokacin. Domin mukan gani ko a irin manyan bukukuwan a wannan lokacin nishadi da ake bayarwa, wato entertainment time da ake sakawa a lokacin bayar da award yana tsawaita kwarai, da lokacin da ake bayarwa na bayanan shi ma yana yin yawa, matsala ce. Sannan akwai rashin tsarin tafiyar da abu. Idan da hali daga matakai guda 37 ya kamata a rage su dawo koda sha ne, wanda wannan ne zai bada damar kokarin a ga an matse sai basirar ka ta kai, domin shi award shi ne mataki na ƙarshe a wurin ɗan fim da zaka iya bayarwa. Ka bashi ya fi komai, ya fi kuɗi a wurinsa, saboda kuɗi baya sayan wannan al'amarin. Sannan sai wata babban matsala shi ne na cewar akwai wasu matakai waɗanda aka gagara faɗar waɗanda suka samu award ɗinsu akan dandamalin.
Wani irin matakai ke?
Akwai daga ciki, misali da zan baki shi ne na Best Background Score, wato kiɗan bayan fage na cikin fim. An faɗi nominees ɗin a lokacin gina an ba da certificate, amma ba a faɗi wanda ya ci akan dandamalin ba, sai daga baya aka bi irinmu masu gabatar da shirye-shirye da wasu gidajen. To abin da suka faɗa dai daga yanda muka ji ana tsaye gumi cewar babu ainihin shi kambin da za a bayar ne, shi ne yasa ba a faɗa ba.
Amma in dai har an shirya abin an tsara shi, ya kamata a ce babu wani kambi da za a bayar.
To amma je tunda abu ne mai daraja, wataƙila rashin tsaro ya sa ko an ɗauke wani, ya kin san za a iya yi. Tunda mun ga abin da yana daga cikin matsalar da aka samu cewar akwai wani akwai award din da aka bayar wanda kawai wani daga karɓar ya je ya ɗauki hudu da shi, abin ya nemi ya ɓatan da hutu. Amma dai Allah ya sa daga baya an ga award din.
To ba a sa jami'an tsaro
da za. Eh, to gaskiya wannan ma yana daga cikin matsala, domin yanayin tsaron gurin, akwai tsaron shiga, tabbatar da cewa sai kana da kati zaka shiga. Amma ya kai cewa daga baya ma bayan an gama award din, har wani daga cikin matasan masu bayar da umarni sun nemi su yi hayaniya akan wani award da aka ba fitacciyar jaruma Jamila na Gudu da kuma ita Nafisa Abdullahi da ta zo gurin a matsayin wadda aka tantance ta hawo nomination. To kin ga wannan duration tsaro ne ijawar aka yi hayaniya a gurin wanda gaskiya ne yana daga cikin abin da ya kamata su masu shiryawa su rinka dubawa. Ba mu san dai menene abin da ya jawo amma dai gaskiya ya kamata su masu film
hayaniya har sai da ta ja hankalin mutane.
Ta ja hankalin mutane hauje amma bayan an tashi daga award din ne wanda wannan ya kamata gaskiya su masu shiryawa su tabbatar da cewa akwai hanyar da za a bi domin a rinka kibance irin waɗannan abubuwa a tabbatar cewa ba su faru ba.
Ɗan daƙiƙa kaɗan. Kamata a yi don a inganta wannan kurakurai a gaba idan za a daɗai.
Na farko shi ne ba faɗar sunan fim ɗin da ya ci ko a nuna sunan fim ɗin da ya ci a kan sikirin shi ne mai muhimmanci ba. A nuna wani sashi na cikin fim ɗin shi ne zai tabbatar da waɗanda suka je gurin akwai wannan fim ɗin ma. Wannan yana daga cikin abin da ya kamata a inganta sosai wato sanya clips na fina-finan da suka ci award ɗin da waɗanda suka fito nuna
shi.
Ba a sanya ba.
Eh ainihin kuma a wannan lokaci an yi ƙoƙarin sawa sai ko abin ya.
Eh sunaye ne daga baya. Sunayen muka rinka gani.
A farko ai an so a dan nuna dan hoto kaɗan.
Eh ba hotunan bane sunayen ne. Eh sunayen ne. Daga baya an sawo kan matsalar wannan tangardar na'urar. Sannan sai abu na biyu wanda yake yana da muhimmanci faɗar ko kuma gabatar da waɗanda suke alƙalancin fina-finan saboda kada wasu su ce ɗaki kawai aka shiga aka rinka rubuta da biro aka rinka bayarwa eh kuma takardar mutane da sun ta korafin cewar sun gani wani abu ne da aka rinka rubuta da biro to kamata ya ce kafin a zo gurin an tabbatar da wannan abun an buga shi domin a kiyaye zargi na mutane.
Kuma da Malam Baharu, Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.